بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشيك بعد ما نقلو دمكي أتتكي شيد بياني أكن عبادة عزمي دا فللتا دا أبو بندكي دا علاقة دا أن عبادة ميجرما مصمم أشيكي وطر رمضان مي البركة. Ina so na dan koma da ƴan uwa baya ka dan batu akan wato mas'ala ta cewa watan Ramadan wata ne wanda yake samar da damammaki masu yawa na nannanka ayyukan alkhairi da samun lada mai dimbin yawa. Kamar yadda muka ji din cewa ayyukan da mutane suke yi a cikin watan Ramadan suna ba su dama su samu lada mai yawa, ma'ana tun daga kanshi azumin da kyauta da sadaka, karatun alkur'ani, halartar majalisu na darussa na addinin musulunci, sada zumunci, ziyara, sadaka, kiyamul laili, kamewa daga alfasha da sakin baki da gulma da makamantarsu. Duk waɗannan ayyuka ne da ake fatan su samu wato gindin zama a tare da mumini a wannan wata mai albarka. Ba ɗayan ɓangaren kuma ƴan uwa masu daraja sun cewa cakuɗeɗe ne ya da ayyuka na laifi ko zunubai ko abubuwan da suke makaruhai, su kuma suna lalata darajar azumi da ladan shi. Kamar yadda su kuma waɗancan ayyuka suke ɗaukaka darajar azumi su ƙara wa mai azumin lada, to haka kuma idan mutum ya yi cakuɗeɗe ne ya da ayyuka na saɓon Allah, to babu shakka ladan shi na iya raguwa har ma ya rasa ladan gaba ɗaya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ba zai iya barin magana ta ƙarya ko aiki da ita ba, to Allah ba shi da bukata zuwa ga cewa wannan mutumin ya bi abincin shi ko abin shan shi ko sha'awarsa, wanda hakan yana nuni ƙarara zuwa ga cewa rashin janye jiki daga abubuwa na barna ko sakin baki ko ƙarya ko aiki da ita suna da tasiri wajen rage ladan azumin mutum ko kuma kankare ladan ma gabaki ɗaya. Allah ya tsare mu. Ayyukan alkhairi suna ƙaruwa saboda wajen da aka yi su. Ladan ayyukan alkhairi yakan ƙaru saboda wajen da aka yi aikin alkhairi ko lokaci ko kuma yanayi. Misali, idan mutum ya salla a masallaci ne alfarma zai samu ƙarin lada mai ninkin baninki fiye da wani masallaci har sau dubu. Haka wannan dangane da wuri kenan. Dangane da lokaci, mun sani misali nafila wadda za a yi a cikin wani lokaci na musamman kamar kwanaki goma na farkon Zulhijja ko a cikin tsakar dare ko wani makamancin yanayi irin wannan da aka samu dalilai na shari'a da suka tabbatar da falalar shi, babu shakka irin waɗannan ibadoji sun fi sauran ibadojin da aka yi su ba a wannan lokacin ba. Haka kuma dangane da yanayi, wato yanayin da mutum zai wata ibada zai samu wani lada fiye da wani yanayin. To haka ma akwai lokuta da yanayi da wurare waɗanda idan mutum ya zunubi to zunubin ya fi na sauran. Alal misali shi ne kamar yin zunubi a cikin haramin Makka ta ɓangaren waje kenan, wanda kamar da Qur'ani yake faɗa tunani ma niyyar zunubi ma babban sabo ne a wajen. Kuma yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yuziqu min adabin alim, wanda duk zai yi nufin ma zai karkata ko ya kawo wani zalunci da abin da yake wato maras kyau a harami, to wannan ma ka iya sa a dandana wa mutumin azaba mai yawa. Allah ka tsare. Dangane da wuri kenan alal misali. Haka dangane da lokaci, akwai lokutan da yin zunubi a cikin suna da haɗari ƙwarai fiye da wasu. To daga cikin wannan lokutan akwai Ramadan. Daga cikin wannan lokutan akwai watan Ramadan, yin zunubi a cikin sa yana da haɗari sosai sosai. Haka yanayin hali, kamar halin mutum, zunubin da mutum kirki zai yi kankani sai ya samu laifi mai yawa, kamar da suke faɗa a cikin karin magana cewa sayyi'atul abrar hasanatun indal awam, kamar wato cewa laifukan da mutanen kirki suke yi to a wurin gama garin mutane to wannan wato falala ce ma. Kamar alal misali mu kalli annabawan Allah waɗanda Allah ya musu zargi akan wasu abubuwa da suke a cikin alkur'ani, in ka kalla abin da suka yi a gungama garin mutum ma zai iya zama wani kokari ko falala kamar yadda Annabi Ayyuba da ya bar garin su da yake ta musu wa'azi suka kiji Allah ya zarge shi akan wannan saboda bai jira umarnin Allah ba haka kaurace ma masu sabon Allah ai abu ne mai kyau amma shi tunda Annabin Allah ne to ba zai yi ba sai Allah ya bashi izini haka ire-iren waɗannan haka kama Annabi Yusuf da Allah yake cewa in ya bisa fasara wanda suke ganin fa an sahu shaitanu zikra rabbih cewa damirin yana komawa ga shi Annabi Yusuf din ne kaga wannan ma a wurin gama garin mutum ba wani laifi bane dan mutumin da shi ya sa a kulle ga kace a tana mishi kana nan a kulle da ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda manyan bayan Allah din suka yi to laifi ne irin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar aw fi hadha anta ibn al-Khattab kai ma yanzu kana cikin wannan dan Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam roki Allah ya bashi gida mai tsayi da kyakkyawan dukiyoyi da makamantansu wanda roƙon falala Allah ba abu ne da yake laifi ba wajen gama garin mutum amma Umar mutum ne na musamman da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi aw fi hadha anta kai ma hadda kai da nake ganin ka da hankali ya dan Khattab kai ma kana irin wannan magana a takeice ɗan uwa masu albarka a lokaci da wuri da halin yanayi yakan ƙara ma wani aiki falala idan na alkhairi ne yakan kuma ƙara ma aikin wato muni idan na zulubi ne Allah ka kiyaye shi dan haka mu gane waɗannan ayyuka da muke yi na azumi da sallar dare da tilawa da sauran ayyukan da aka sani ana yi a Ramadan na wajibobi da mustahabbai babu shakka ayyuka ne masu matukar falala da lada Allah ubangiji ka samu dace amma kuma a lokaci guda idan mutum ya cakuɗa su da wata barna da yake ko wani wata gazawa ko wani laifi to babu shakka wannan laifin yana da tasiri shi ma wajen rage ma waɗannan ayyuka falala dan haka ƴan uwa masu albarka sai mu kula ubangiji Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ladan ayyuka mun alkhairi Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu dan haka ma shine yasa dalilin da yasa kenan aka shar'anta zakatul da kai zakatul fitri da ake cewa da zamu ga magana akan ta kadan insha Allah a gaba wannan kenan a watan azumi idan muka lura ƴan uwa masu albarka yanzu ya ci kusan 2/3 sa wato ana neman shiga an yi gangara kamar a ce wato an ci kaso mafi girma afulisan daga cikin wannan wata mai albarka an shiga goman ƙarshe wanda lokaci ne mai matukar falala shi kuma ta musamman akan waccan falalar akwai ayyuka da ya kamata bayin Allah su kula da su musamman a cikin waɗannan kwanaki na goma na ƙarshe ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan goman ƙarshe ta shiga na cikin Ramadana yakan zage damtse wajen ƙara ƙaimi wajen bautar Allah subhanahu wataala yakan janye jikinsa daga shimfiɗa yakan janye jikinsa daga duk wani abu na duniya ya kama aikin ibada gadan gadan wannan yana daga cikin abubuwan da ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa yana yi a wani lokaci na goman ƙarshe shi yasa ake so mutum ya zama ya bada kulawa sosai wajen yin ayyuka da za su ƙara mishi falala a wannan lokacin domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yi kuma haka manyan sahabbansa da sauran waɗanda suka biyo baya su kirtawa su ma suka kasance suna gudanar da rayuwarsu a wannan goma ƙarshen malam magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai akwai waɗanda suka kasance idan goman ƙarshe ta yi to babu abin da suke yi in ban da ibada za su yi tafarrugi ne ga baki ɗaya zuwa ga bautar Allah karatun alqur'ani sallar dare tahajjudi kenan da makamantansu ba sa wasa ko misƙalin zaratin da wannan lokaci wajen neman falalarsa da neman samun dacewa saboda abin da ke cikin shi da falala an tambayi Ibn Taymiyyah game da me yake gani tsakanin dararraku guda goma na ƙarshen watan Ramadan da kuma wato yini guda goma na farkon watan Zulhijja wanne ne suka fi falala sai yake cewa ai kowanne da falalarsa sai dai kawai a ce ta fuskar dare to to waɗannan na cikin watan azumi sun falala saboda samuwar daren lailatul qadr a cikin su ta fuskar wuni kuma waɗancan na farkon zulhijja su kuma sun falala saboda samuwar wato ranar arafa a cikin su ranar wuni 9 ga wata kenan daka waɗannan kwanaki 10 da masu albarka na cikin watan ramadan ƙarshen ramadan kwanaki ne masu albarka kwarai da gaske daga cikin albarkar su shine a cikin su ne akwai wannan wannan dare da ake cewa lailatul qadri daren kaddara wanda Allah ya mishi kirayi da cewa lailatul qadri khairum min alf shahr daren kaddara to yafi alkhairi fiye da dare guda 1000 wanda Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mun saukar da shi alqur'anin nan a cikin wani dare mai albarka wannan dare kamar da Allah yake fada inna anzalnahu fi lailatil qadr ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr malaiku gaba malaiku suna sauka tare da malaika jibrilu fiha a cikin wannan daren bi idni rabbihim da iznin ubangijinsu min kulli amr suna saukowa tare da kowane umarni dare ne da Allah subhanahu wataala ya bashi daukaka da falala akan sauran dararraku dare ne kuma wanda duk wanda ya dace da shi to zai samu falala mai yawa insha Allah subhanahu wataala abin da ya tabbata a cikin hadisai mabambanta shine cewa wannan dare yana kasancewa ne a cikin goman ƙarshe a cikin goman ƙarshe din nan kuma a cikin mara wato a cikin kwanakin 21 23 25 27 29 idan ka ce kwanakin 21 da 3 da 5 abinda ake nufi yan uwa masu albarka shi idan ka ce yau an yi azumi 20 rana ta fadi to wannan dare da ke biyo bayan faduwar ranar azumi na 20 shine daren 21 haka idan aka yi azumi 22 rana ta fadi wannan daren da ke biyo bayan ran da aka yi azumi na 22 shine daren 23 haka dai har zuwa ƙarshe wannan hadisan baya ga su kuma samu hadisi wanda yake ya inganta malaman hadisi sun tabbatar da shi wanda yake nuni zuwa ga cewa daren nan daren 27 ne wato bayan an yi azumi 26 idan rana ta fadi to daren da ke biye shine daren lailatul qadri wasu malamai daga cikin malaman musulunci sai suka karkata zuwa ga ayyana cewa wannan daren na 27 to shine daren lailatul qadri keke da keke kowace shekara yayin da wasu ko malamai suke da fahimtar cewa wannan bayani da yazo game da cewa daren 27 ne to yana nuni zuwa ga wata waqi'a ce ainiya da ta faru a wani lokaci na musamman amma wannan bai nufin cewa sauran shekaru da za su biyo ko waɗanda suka wuce cewa kowace shekara a daren 27 ɗin ake yi babu canji kuma ya zama haka suna ganin to kenan da waɗancan hadisan ba su da ma'ana kenan dan haka abin da yafi dacewa yawa masu albarka shine mutum ya yi kokari ya ga cewa ya raye dukkanin dararrakun nan sannan kuma da ƙara taukidi da ƙara wato zaƙe damtse a cikin dararraku waɗanda suke a matsayin mara wato odd number da kuma ƙara zaƙe damtse akan zage damtse a daren 27 sai da in Allah ya so ko yaya ne mutum zai dace da wannan dare wanda ya dace da lailatul qadri daga cikin alamu shine dare ne mai nutsuwa kamar yadda Allah ya faɗa salamun hiya hatta mutla'il fajr za a tarar da shi cewa dare ne mai nutsuwa babu hayaniya babu kaza akwai maganganu da ake faɗa cewa idan daren yayi za a ga bishiyoyi sun kwanta za a ga gidaje duk babu komai sai fili sai dai Ka'aba to wannan dai bai da asali a cikin shari'ar musulunci bai da asali a cikin karatu ko ba taba ji a cikin tarihi wani cewa ya ga daren kuma ya ganshi haka ba wallahu ta'ala alam da haka wannan ba dalili bane ba abin rikewa bane ba abin karbe ne a matsayin ilimi ba abinda ake so idan mutum ya ga wannan dare kamar da Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace idan na halarci sai kadai me zan yi yace mata ki dinga addu'a kina cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan addu'a ita za a yi tayi babu kakkautawa babu adadi ya Allah lalle kai mai rangume ne kuma kana san rangume Allah ka rangunta ni wannan addu'a ce yawa masu albarka wacce take daga cikin jawami'ul kalimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin gundarin zance wanda yake dauke da duk wata ma'ana da wata kila kai zaka hararuta ba domin a dabi'a mutane suna raina irin waɗannan gajerun addu'o'i sun fi so su ta cewa Allah ka bani kaza Allah kai min kaza Allah karka min kaza to a garin wannan lissafe-lissafen sai ka je ka manta asara abin da yake muhimmanci amma wannan ta dunkula komai afuwa Allah ubangiji ka mana afuwa game da zunubanmu Allah ka yafe mana kurakurai Allah ka yafe Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa Allah ka samu gama lafiya Allah ka bamu zaman lafiya Allah ka bamu ilimi duka komai Allah yana bayarwa ne da afuwarsa komai da ka sani Allah yana yin afuwa ne ya ba mutum kuma kamar yadda Allah yake faɗa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da ya same ku na musiba a nan duniya to wannan yana faruwa ne saboda abin da hannayenku suka aikata kuma Allah yana ma yafewa abu da yawa da ce Allah zai kama mu da dukkan abin da muke da mun shiga hukumar lalaci dan haka mu gane jama'a wannan lafazi na Allah kai mun afuwa lalle kai mai son afuwa ne ya Allah ka mun afuwa lafazi ne mai fadi kwarai da gaske abinda ake so mutum ya zama da ikhlasi yake fada da kuma zuciyar shi tana halarce zuwa ga abin da yake yi yana mai yi da kudirin neman biyan bukata a gurin Allah babu laifi mutum ya da wata bukata da yake ganin ta musamman ce ya kara da ita ya ambace ta amma dai kada a tsallake ba tare da an wato kada a tsallake lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wai danganin cewa kamar bai biya bukata ba ko bai cika muradi ba lafazin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane lafazi albarka ya fi duk wata addu'a da zaka yi albarka da zaki takaito akan shi ko ka takaito akan shi ya kai dan uwa to ya fi maka alkhairi Aisha radiyallahu anha ta iya larabci tana da fasaha malama ce dan me yasa ita ba ta yi addu'a da kanta ba ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace me zan fara kuma da ya ga mata ba ta raina ba haka ta ci gaba da yi to idan wannan ya ishi mutanen farko bauta Allah ya kamata mu ya ishe mu idan da gaske muke Allah ubangiji ya sa mu dace a takeice baya ga wannan addu'a kuma mutum yana da yana ana so mutum ya tashi yayi sallah idan ya samu halin zuwa masallaci don ayi tahajjudi tare da shi a inda ake yi fa biha wa ni'mat idan bai yi ba yana iya yi a gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan dare lai su kadari yayi yakan tashi yayi ta ibada yayi ta sallah yayi ta tuba sa'annan kuma ya tashi dukkan mutanen gidan shi don kowa ya dace da alkhairi to wannan ma ya daga cikin sunna koda a cikin gidan akwai mutanen da ba sa tashi suna yin sallar dare saboda wata kila mata ne ko marasa lafiya ne ko makamantar su alima an sai kunu minkum marda alima an sai kunu minkum marda wa akharin yadrubuna fil ardi yataguna min fadlillahi wa akharin yuqatiluna fi sabilillahi koda irin su ne marasa lafiya da wanda suke tafiya da wanda suke cikin gajiya wasu sun yi aiki mai yawa wasu kaza da sauransu ko kuma mata ne wanda suke fashin sallah bisa al'ada to duka kowa a tashi su manya da yara kowa yi ta'addu'a kowa alakkana mishi wannan addu'a yayi tai yayi tai babu laifi a fara koya ma yara tun da wuri ma'ana tun kafin tun irin cikin watan azumi din a islamiya ne ko a gida ne ai lakkana musu din da suka yi awa guda suna karantawa za su rikita idan dare laitul qadri sai a tashi su a ce a gaya musu a ce to yanzu mun shiga laitul qadri ko kuma muna fata ya zama wannan daren ɗaya ne daga cikin daren laitul qadri ku tashi ku yi addu'a ga addu'ar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koyar da haka kuma ku yi ta sai su ta yin wannan addu'a gurgurdan abin da ya samu wannan yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato tashin iyalanka dan su ma su dace da wannan alkhairi karka kade ta da shi kai kadai Allah ubangiji ya samu dace wannan kenan dangane da ainihin wato lailatul qadri sai batu na qiyamul layli da muka yi wanda insha Allah zamu fara da magana akan shi shima a nan kusa insha Allah. Amma kafin mu kai ga fara da magana akan shi din zamu dan yi tsokaci kuma akan ibada ta itikafi. Al-itikaf da kuma da sunan yake nunawa shine zama wuri guda, mutum ya zauna waje guda ba tare da ya motsa ba sai motsawa ta bukata. Wannan a yaren larabci abin da yake nufi kenan. Amma a shari'ar musulunci abin da itikafi yake shine lazimtan masallaci a wani lokaci na musamman da niyyar ibada wadda ba a yin ta sai da azumi, wato sai mutum yana da azumi a bakinsa. A itikafi kamar yadda Qur'ani ya ambata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, kada ku tarayya da matanku wa antum aakifuna fil masajid a lokacin da kuke rizumtar masallaci. Wannan yake nuni zuwa ga itikafi sai a masallaci. Malaman musulunci sun yi maganganu mabambanta game da yanayin itikafi da yadda ake yin shi da abin da ke biyo baya da abin da ke bata shi da abin da ya halasta da wanda bai halasta ba. Allah ya so a zamana gaba zamu tattauna akan wannan a tattakaice insha Allah. Shi ma itikafi yana daga cikin abubuwan da ake yi a goman ƙarshe din nan musamman. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara bayan shekara bai fasa yin itikafi ba, sai dai a wani lokaci guda daya wanda wata siyasar rayuwa ta sa bai yi ba, amma kuma duk da haka sai da ya rama a cikin watan Shawwal. Kamar yadda aka ruwaito al-Imam al-Bukhari ya bada labari shi da wasu malamai cewa wannan shekara Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a je a kafa mishi dan hemar sa ɗan tanti haka a cikin masallaci. Da ya zo zai shiga wannan itikafi sai tarar da hema wajen guda biyar. Sai tambaya wannan fa aka ce ta wance ce cikin matansa, wannan fa aka ce ta wance ce, wannan fa ta wance ce. Sai ya fahimci matan sun maida abin wani gasa haka da ɗabi'a irin ta mata take hukunta kishi da gogayya da juna. Don haka sai ya ce to ni na fasa. Dan ya tsare ma kanshi imaninsa ya kuma tsare musu mutuncinsu ya tsare musu yiwuwar faɗawa cikin riya da yi ba dan Allah ba dan burge miji ko dan gasa. To sai kawai ya haƙura ya ce to ni na fasa. Daga baya cikin watan Shawwal wato bayan sallah kenan sai ya sake zama a masallaci rama wannan itikafi, wanda yake nuni zuwa ga cewa ana iya rama itikafi ga wanda ya riga ya yi azamar zai yi shi amma sai wata larura ta hana shi, to yana iya rana da damar ya rama shi daga baya. Wannan kenan. Baya ga haka shi itikafi din kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah yanzu muna bayani akan ayyukan da ake yi a goman ƙarshe ne, shi ne Lailatul Qadri ɗaya kenan, itikafi biyu kenan, sai kuma wato fidda zakkar kunu wanda ya halasta a fara fitar da ita tun farkon watan azumi. Wato zakkar kunu ita ce wannan zakka da ake bayarwa ta abinci ko kayan abinci wanda kowane mai azumi yake fitarwa makansa da iyalan gidansa dan ya zama kaman kafara ga abubuwan da suka faru ga mutum a lokacin azumi na gazawa ko tuntuban harshe ko sakin baki ko wani sassauci ko sakina dafi, wato wani sawarwari da mutum ya yi da wasu ayyuka bai yi su yadda ya kamata ba, shine ake so mutum ya fitar da zakkar kunu. Zakkar kunu tana wajaba akan duk wanda yake da abincin ranar sallah, duk wanda yake da abincin da yake ranar sallah to abin da ya saura sai ya fitar. Ya fitar da mudannabi guda mudannabi ga kanshi da iyalan shi sai ya fara da mafi kusa sannan sai mafi kusa. Mun yana da iyaye wanda ba su da hali ya fara da su sannan sai matan shi sannan sai ƴaƴan shi sannan sai sauran mutanen gidan shi da suke rayuwa tare da shi suke cin abinci a ƙarƙashin sa, matukar musulmai ne za a fitar musu. Wannan yana nufin hadda waɗanda suke kamar ƴan aiki haka ko masu gadi ko direban gida ko almajiri wanda yake aike ko makamantan haka matukar suna zaune a cikin karkashin wato kulawarka zaka fita musu da zakafi da kai idan abin da za a fitar bai kai ba to za a fitar da wanda yafi kusa da wanda yafi kusa a tsaya iya abin da ya samu insha Allah dan haka ita ma zakar fiddakai wanda ana son ya zama ƙarshen lokacin ta shine zama an fitar da ita ranar sallah kafin a tafi sallar idi idan aka dawo sallar idi mutum bai fito bai fitar ba to ta zama sadaka ga magari amma bata mishi wannan ba zata mishi wannan kafarar da ake nema ta abin da ya faru gare shi a cikin watan Ramadan ba dan haka in muka lura da wannan sai mu gane ashe ana iya fitar da zakar kono kenan tun kafin ranar sallah kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada sayyidina Abu Huraira a matsayin mai karban zakar kono yana tattara ta kuma tun cikin watan Ramadan yake da tarawa ita ce kissan nan da shedan ya zo ya canza kama yazo zai saci wani abu daga cikin abincin da aka ajiye wanda aka karba da sunan zakar kono a cikin watan Ramadan sayyidina Abu Huraira ya kama shi kai ya ba Abu Huraira hakuri da Abu Huraira ya ga manzo Allah sai sunan da Allah ya ce mishi lalle bai da to shine har fa Abu Huraira ya ce tunda manzo Allah sai sunan ya ce zai da wato lalle ko zai da sai ya zo ya jira ya lade ya sake kama shi anan ne ma shedan din yake ce masa to dan Allah ka taimaka mini bari in baka wata addu'a wacce zaka dinga yi dan ta tsare ka daga sharrin ire-iren ce wacce addu'a ce sai ce ayatul kursi Abu Huraira bai yadda da wannan bayani ba sai ne tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi sadaqaka wa huwa kadhub ya ga maka gaskiya duk da yake shi babban makaryaci ne wannan ash-shahid game da wannan hadisi a maganar da muke yi shine cewa an fara tara dukiya ko abincin zakar fiddakai a lokacin da cikin watan azumi na Ramadan ba wai dole sai ranar sallah din ba kuma yana da kyau din ma malami suna kallon a bayar din kafin ranar sallah saboda wanda za a ba shi ma ya iya shirya abincin wato ya iya ma abincin gyaran da yake bukata wato kila akwai surfe da niƙa da sauransu da dafawa dan ya zama ranar sallah shi ma yana da abincin shi a hannu kaga wannan zai fi mishi sauki fiye da wanda a ce siran sallah din da safa aka bashi bai ina ya san ta inda zai fara dan so ake zama ranar sallah babu wani musulmi da zai shiga cikin kunci saboda abin da zai ci ko abin da zai ba baki su ci ko wata walwala ana so kowa ya zama cikin walwala ne dan haka ake so masu wadata su diba su ba waɗanda ba su da shi saboda ga baki ɗaya musulmai su tarayya wajen samun wannan walwala da samun wannan farin cikin na ranar ainihin wato sallah kamar yadda aka yi azumi tare to ya zama kuma an sha ruwa tare kuma ana cikin murna da yi wa juna fatan alkhairi tare kar a samu bambanci wajen yanayin wadatar abinci da yanayin annashuwa da walwala tsakankanin mawadata da waɗanda suke an kaddarta musu arzikin su wallahu ta'ala a'la haka da wannan muke cewa kenan ashe shi ma fidda zakar kono ko zakar fiddakai to yana cikin abinda ake lissafawa a matsayin ayyukan da ya kamata a aikata su a ƙarshen watan Ramadan cikin goman ƙarshe da haka yanzu muna da ayyuka muhimmai guda uku da muka ambata nan na farko akwai neman lilatul qadri na biyu akwai itikafi na uku kuma akwai fidda zakar kono idan Allah ya kai mu darussa na gaba a tattakaice za mu dauki kowace gaba daga cikin waɗannan insha Allah mu ƙara bayani akan su qiyamul layli itikafi ilatul qadri zakatul fitri da kuma abubuwa da suke da alaka da waɗannan insha Allah Allah ubangiji ya samu dace Allah mu kai roƙo ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah kuma ya karba mana ayyukan mu alkhairi ya Allah ka gafarta mana zunubanmu da namu da na magabatanmu daga cikin malamai da iyaye Allah ka sa mu cika da imani Allah kuma ka cika mana ladanmu a cikin wannan wata da sauran watanni masu alkhairi daga cikin watannin rayuwarmu Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh